maza kenan ba ta kyan mata aka yowa ba babban gore sai magogin karfi duba duba
maza kenan ba ta kyan mata aka yowa ba babban gore sai magogin karfi duba duba maza kenan ba ta kyan mata aka yowa ba babban gore sai magogin karfi duba duba
sabuwa ta yo ta so
dani dani
kaji walkiya wanda wanda babu mai girgawa
dani dani
sama tini sa hannu ya wuce ta yo dafawa
dani dani
baiwa ba kariya ba
maza kenan ba ta kyan mata aka yi